Jabari,
Madamu ba,
Yankwamun Bari shafi da gyara ba ba zai yi bane wani ma ba zai hannu cewa
da bare
ba da mu ba
dan kuma bar jamu ma kike ne ba mu kun ku sabon ga sauran zama ba
da biyar nan da bidi fi
sunan ta ga
bara na koma gurin general cikake Buhari general maganin general ginin na da kauri gaskiya ta ka jari bar su gwano da wari barin watan sanyawa
kokauran
mitu kuma
kokauran
dan badda kuma
kokauran
madobu kuma
kokauran
makoda kuma
kokauran
gezawa
kokauran
gamasawa
kokauran
tarawanu kuma
kokauran
inana almasu
kokauran
gaya kuma
kokauran
kokura kuma
kokauran
gogo kuma
kokauran
Sabunga sabunga.